بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da saduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine 25 ga watan Dhulqa'da shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shi yazo daidai da 23 ga watan 5 shekara ta 2025 miladiya mu hada wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Juma'a na Uthman bin Affan dake bayan tsohon Illan Bank a nan cikin garin Bauchi domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Muqaddimatul Akhdari wanda yafi shahara da Ahlari wannan shine dai kasance darasin mu na 36 a cikin jerin darussan da muke a wannan littafi a darasin da ya gabata darasin na 35 idan ba mantawa muna cikin babin nan ne babun fis-sahwi babin da ke magana akan rafkanuwa a cikin sallah wanda muka kwana daidai inda malam yayi mana bayani akan hukuncin wanda ya manta sujjadan ba'di bai yi ba to shin akwai wani gyaran da zai yi bayan ya tuna daga baya to shine har yaba da amsa yake cewa duk wanda ya manta sujjadan ba'di bai yi ta ba sujudan ba'di ta kama shi kenan amma sai ya manta bai ba mantuwa akan mantuwa ma'ana yi wani abu da ya wajabta masa zai yi sujjada bayan sallama to bayan da sallan kuma sai ya sake sha'afa bai yi ma wannan sujjadan ba ya tashi ya tafi yansa to shine yace mana zai yi wannan sujjada din walau ba'da amin ko da bayan shekara guda ne ya tuna to wannan sujjadan tana nan a kayinsa bara ta sauka ba har sai yayi ta sabanin sujadan qabli wanda kamar yadda muka karanta a satin da ya gabata din ta sujadan qabli tana da wani tsari na musamman kasancewa a cikin sallah ake yin ta to idan har ka manta baka yi ba kuma aka samu tsawon lokaci har ya zama ka fita daga masallaci ko ka tashi daga inda kai sallan ko har alolan ka ma ya warware ko kai wata sallah bayan wannan wanda ka samu wannan matsalan a cikin ta to wannan sallar ta baci sai dai ka sake yin wata sabuwa to zamu daura akan inda muka tsaya karatun namu yau shafi na 45 ne shafi na 45 shine inda malam yace mana ma hukumu man naqasa faridatan menene hukuncin wanda ya manta ya rage wani farilla ko wata farilla daga cikin farillan sallah ma'ana rukuni kenan daga cikin rukunan sallah wanda bayan da za a yi sallah ta yi sai da wannan rukunan to sai mutum da yazo sai ya manta a cikin sallar sa bai yi wata rukuni ba menene ake nufi da rukuni ko farilla shine kaman shi kansa kabbaran harama wannan rukuni daga cikin rukunan sallah kamar abin da ya shafi karatun Fatiha shi ma rukuni daga cikin rukunan sallah tafiya ruku'u rukuni daga cikin rukunai haka nan dagowa daga ruku'u shi ma farilla ne cikin farillan sallah tafiya sujudan farilla ne dagowa daga sujuda din farilla ne to duka waɗannan abubuwa sune farillai to idan mutum ya manta ɗaya daga cikin su ya rage shi bai yi ba a cikin wata raka'a daga cikin rukunin sallan sa ya hukuncin sallan sa malam yace jawab amsa shine wa man naqasa faridatan duk wanda ya tawaye ya rage wana wata farilla daga cikin farillai fala yujzihi sujudu anha malam yace wannan ya sani wato sujada ba da ta warware masa wannan matsalan ba ba da ta gamsar da abinda yayi na kuskure a ce an yafe masa ba don haka kawai abinda zai yi kamar yadda muka sha karanta ko a satin da ya gabata mun karanta cewa abinda mutum zai yi shine idan ya kasance wannan abinda ya manta na farin ladin ko rukunin wato ya tuna shi a kusa kafin yayi nisa da yawa to abin da zai faru sai yayi reverse ya dawo sai yayi wannan farillan sannan ya ci gaba da sallan sa sai ya zama kenan abin da yayi tsakanin wannan manta inda ya manta din da abin da ya biyo bayan sa gashi kuma yanzu ya tuna yayi reverse ya dawo kansa to sai ya zama wannan a matsayin ƙari yake zai sujudan ba'di kenan bayan da sallan sa idan fa ya kasance ba a samu nisa da yawa ba ya tuna yana cikin sallah din amma idan ya kasance an samu tsawaitan lokaci watakila ma har ya idar da sallah ko kuma watakila wato ya riga har ya zo gaban da ya samu wannan kuskura misali Fatiha ne bai karanta ba a raka'an farko sai kasance bai tuna ba har sai da ya zo raka'a na biyu zai karanta Fatiha a raka'a na biyu to wannan kan kawai abin da zai yi ba maganan komawa da baya sai ya rushe wannan raka'an farkon ya dauka babu ita kawai sai ya gina raka'a ta biyu da yake a yanzu na matsayin ita ce raka'a ta farko a wajensa haka yin wannan matsalan a raka'a ta biyu ta faru ya manta karatun Fatiha ko ya manta ruku'u ga lokacin yayi tsawo bai tuna ba sai da ya dawo kan daidai wannan gaban koma ya wuce to a lokacin sai dai ya wurgi da wannan raka'a ta biyu sai ya gina sabuwa mana wanda yake a yanzu ita ce a madadin wannan din kun ga kenan in a raka'a na biyu ne kenan raka'an farko lami lafiya raka'a na biyu ne aka samu matsalan to yanzu wanda yake yin ta a yanzu sai dauka ita ce ta biyu yayi wurgi da wancan sai wannan ta mai gurbin wanda aka samu wannan matsala to wannan shine da kaidan yace game da makaranta a wancan satin don haka dai shi abun da ya shafi manta farilla wannan sujada bai taba gyara shi sai mutun ya dawo in bai yi nisa ba ko kuma mutun yayi wurgi da wannan raka'an in ya kasance yayi nisa babu daman yin rubas a dawo daga baya idan kuma ya kasance sai da ya gama idan da sallan ne to fa dole ya kabbarta ya sake yin wani kabbara dan yayi raka'a da zai gyara wannan ya mai gurbinta da wata sabuwa da zai yi yanzu wannan shine kaida don haka dai idan mutun ya bar farilla sujada bai gyara farilla dole sai dai mutun ya kawo wannan farilla din sannan sai daga baya yayi sujada na wannan rafkan wanda yayi din zai yi sujada tabbas amma ba iya sujadan ne ake bukata ba sai an yi gyaran kafin sujadan sai ya biyo baya sujada shi kadai ba zai gyara matsalan ba mu je gaba yace su'al tambaya ma hukuman naqasal fada'il menene hukuncin wanda ya manta mustahabbai mustahabbi ne bai yi ba ya wuce shi ba tare da yayi shi ba bisa mantuwa kamar misali mu ce jilsatul istiraha zamanin da ake yi na hutu idan mutum ya raka'a ɗaya kafin ya je na biyu dan zauna ko ya gama raka'a na uku kafin ya je na hudu sai ya zauna wannan mustahabbi ne kamar abin da ya shafi wato fadin rabbana walakal hamdu bayan mutun ya faɗi sami Allahu liman hamida sai bai ce rabbana walakal hamdu ba wannan matsayin mustahabbi ne kamar misali mutun yayi sallama daya yana nufin yayi na biyu sai ya shafa ya manta kawai sai ya takaita dayan to yin na biyu shi mustahabbi ne wanda yake na farilla shi ne yin na farko na biyu a matsayin wato mustahabbi yake ba wai wajibi bane ba to waɗannan su ne dai ababin misalai na wato mustahabbai wanda idan mutun ya tsallake su ya manta bai yi ba ya hukuncin sa amsa yace wa man naqasal fada'ila duk wanda ya tawaye wani farilla ya nakasa shi bai yi shi ba a cikin sallar sa wanda daga cikin mustahabbai ba farilla ba yana so in ce fadila ma'ana shine mustahabbi habbi din kenan fala sujuda alaihi to wannan babu katan sai mutun yayi wata sujjada domin gyara wannan kuskuren da ya faru domin ai daman mustahabbi abu ne wanda yake na karin lada dan mutun bai shi babu komai a sallan sa to yanzu anan abun tambayan shine idan ya kasance mutun ya manta farilla daga cikin ya manta mustahabbi ma'azratan ya manta mustahabbi daga cikin mustahabbai to shi azatan sa zai yi sujjada kuma sai yayi sujjadan to a matsayin sallan sa to malamai suka ce musamman wato Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin kamar da nagiya mana a farkon wannan babin yayi littafi musamman mai suna sujudus sahwi fi sala risalatun fi sujudus sahwi wato wani dan takarda sako zuwa ga bayan Allah dangane da abin da ya shafi sujjadan rabkanwa to a cikin wannan littafin nasa yake cewa faman sajada li fadilatin batala salatuhu in kana qabliyan duk wanda yayi sujjada sakamakon manta wani mustahabi daga cikin mustahabbai na sallah, azatan sa ya kamata ai sujjada sai wannan sujjadan, to yace sallarsa ta baci idan wannan sujjadan da ya din kabli ne. Me yasa sallar ta baci? Li ta'ammudi ziyadati fi salati bila mujib, saboda wato ya ganganta, yayi gangancin kari a cikin sallah ba tare da wani abun da yake wajabta ayi karin ba, babu wani ground na yin karin kuma sai yayi karin, wanda shine wannan sujjada guda biyu din. To wannan karin da yayi din kuma da gangan yana sane, to wannan ya bata sallar sa, ma'ana kenan sai dai ya sake sallah, saboda ya kara wani abu wanda baya cikin jinsin sallah. Shi sujjada ana yin sa ne idan mutun ya manta sunna, ba za a yi shi ba idan mutun ya manta mustahabbi. To dan haka idan mutun yana sane bayan wannan kuskuren ya faru na ya manta wani mustahabbi, sai ga to bare yi sujjada, kuma sai ya zama wannan sujjan da ya din sujjan qabli ne, to ya bata sallar sa. Sawa'un kana dhalika sahwan aw amdan, wato daidai yake ba bambanci shin mutun yayi wannan din ne sakamakon wato rafkanuwa ko da gangan, ko da da kuskure kai sujadan qabli sakamakon ka manta baka yi wani mustahabi ba a sallanka, to wannan sujadan da kai din wato ya bata maka sallah. Balantana kuma a ce kana sane ma cewa ba a yin wato sujada na rafkanuwa idan aka manta mustahabi kuma sai kai, to nan ne tafi kauri, ma na mutun ya bata sallar sa. Don haka mu kula, shi mustahabbi ba a yi masa wani sujjada, musamman ya kasance sujjadan qabli ne, to kai kari a cikin sallah wanda babu gurbin wannan karin, wanda yake mai dama shine sujjadan ba'adi, wanda mun sani shi bayan ka gama sallah ne ka sallami sallan sai ka yi shi daga baya, to shi din ma dai kuskure ne, amma dai ba zai bata sallah ba domin shi a wajen sallah yake. Amma idan ya zama wannan sujjadan da kai da nufin gyaran mustahabbi qabli ne, to wannan ya bata maka sallah, saboda kai kari a cikin sallan gabanin kai sallama wanda babu ground din kai wannan karin, kuma gashi kai shi, to sallah ta baci, sai dai mutun ya sake yin wata sabuwa. Wannan shine abinda Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ya faɗa a littafin sa, kuma ita ce gaskiya. To da haka kun ga kenan abinda zai taimaki mutun ya zama sallan sa bata baci ba, shine ilmantuwa, zama a wajen karatu, sanin ya abun yake, ta yadda in ka san wannan mustahabbi ne ba da maka bata lokacinka wajen yin sujjada wai dan gyara shi ba, saboda shi ba a masa sujjada. Amma bisa rashin sani a zatanka ko sunna ne wanda ya kamata ka gyara shi da sujjada sai ka yi, to lalle shi din ma ya bata maka sallah, matukan ka san karatun daga baya an sanar da kai dole ka yi wannan gyara din. Allah ya sa mu dace. Malam ya ce li ayyi shay'in yakunu sujudul qabli, wai akan wani dalili ne sujudan qabli yake kasancewa, menene yake jawo a yi sujjadan qabli? A wajen amsa ya ce wala yakunu sujudul qabli illa li tarki sunnataini fa akthar, yace ita sujjadan ko shi sujjadan qabli baya kasancewa sai in mutun ya bar sunnoni guda biyu a cikin sallansa, fa akthara ko sama da guda biyu, sun kai uku, hudu, biyar, to wannan shi ne yake ja masa da ya sujjadan qabli. Kun ga nan ya ce bari, idan aka ce bari shine ma'ana ya rage kenan, wani abu ne da ya kamata yi na sunna sai bai yi ba. To kamar yadda muka faɗa cewa a farkon karatun babin, formulan yadda ake gane qabli za a yi ko ba a yi, sai a duba abinda aka yi nan ragi ne ko ƙari. Idan ragi ne me za a yi? Qabli. Idan kuma ƙari ne wanda baya cikin jinsin sallan ko ba wannan abun ake a daidai wannan gurbin ba sai ka ƙara shi, ba da za ka yi sai bayan ka yi sallama za ka yi. Don haka a gane, idan ya kasance mutum ya bar sunna ɗaya ko biyu ko sama da haka, lallai zai yi sujjada na qabli ne sakamakon abin da ya din nan rage ne yayi. Wa amma sunnatul wahida, yace amma sunna guda ɗaya idan mutum ya manta ta yi batta bai yi ba a cikin sallar sa, fala sujuda laha, to irin wannan ita ba sai an mata sujjada ba, illa sirra wal jahr, in banda boyewa inda ya kamata a bayyana karatu ko bayyana karatuwa inda ya kamata a boye. A nan ne idan mutum ya yi irin wannan mantuwan a iya guda ɗayan, to wannan za ta ja masa dole sai ya yi sujjadan qabli. Amma in sunnan ɗaya ne bai kai biyu ba, mutum ba sai ya yi sujjada ba. To a nan gaba ɗin malam mai littafi a Sheikh Abdulrahman al-Akhdari, Allah ya ji gasa da rahama, afallahu anna wa anhu, akwai kuskure a cikin wannan bayanin nasa. domin mun duba da kyau yana bayanin cewa idan ya kasance sunna ɗaya ne mutun ya bari a cikin sallah yayi rafkan wanta bai yi ba yace ba sai mutun yayi sujada ba dole sai ya kai sunna biyu ko uku ko sama da haka wanda wannan bayanin a gaskiyar magana bata da wani hujja domin me ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ba samu hadisin sa ya karantar da wannan ba ta da cewa an samu a wurare da dama irin waɗannan abubuwa na yin sujadin sun kama shi a rayuwarsa kuma waɗannan abubuwa da suke faruwa da shi sai ga cewa abu ne guda ɗaya kuma sai yayi masa sujjada haka kenan cewa sai sun kai guda biyu wannan kuskure ne wanda muke nema wa malamin yafiya a kayin sa sunna koda guda ɗaya ne mutun ya barta a cikin sallah tana wajabta masa yin sujjada sa'un na qabli idan ya zama ragi yayi sa'un na ba'di idan ya kasance ƙari yayi malamin ya cigaba da cewa ma hukumu man asarra fil jahr menene hukuncin wanda ya sirranta inda ya kamata ya bayyana misali karatun sallar magariba rako'i guda biyun sa na farko kowa ya sani cewa bayyana karatu ake karatun Fatiha da sura din duka rako'i guda biyu din haka ne to sai da mutun ya zo yin sallar magariba din sai ya kasance watakila raka'ansa na farko ko a ta biyun sai manta ya karanta Fatiha a sirrance ko ya karanta suran da ake karantawa bayan karanta Fatiha sai ya karanta ta a sirrance bai bayyana karatunta ba to a daidai wannan gaban shine ake tambayan ya hukuncin wanda ya sirranta inda ya kamata ya bayyana a ji sautin sa malam yace wa man asarra fil jahri duk wanda ya sirranta ya koye ba a ji muryarsa ba inda ya kamata kuma a ce an ji muryar ya fito da karatun sa fili hukuncin sa sajada qabla salam to wannan zai sujada ne kafin yin sallama wani irin sujada kenan qabli ma'ana sujada kafin yin sallama to tambaya nan me yasa rashin fitan sauti aka ce sujudan qabli za a yi inda ya kamata a bayyana a ji sautin ka ne sai ka boye sautin ba a ji ba sai kasance kawai sakamakon wannan rashin bayyana sautin aka ce za ka yi sujudan qabli to hikiman shine wato shi boyewa inda ya kamata a ce an bayyana ana izinin sa a matsayin ragi ko ba haka ba ana izinin sa a matsayin wato ragi domin me idan ya kasance wato ka fito da abun fili kaga kenan wanda yake kusa da kai da wanda suke cewa da kai duk da su ji amma sadda kai kadai ka kaman ka rage ba su ji ba ba san me kai ba to ana izinin wannan rashin bayyanawan a matsayin rage ne shi yasa aka ce qabli za a yi duka da ina so in dawo da mu akan wancan formulan cewa bai taba sabawa ba a kauce masa in dai rage ne a sallah qabli ne in ƙari ne shine ake masa ba'di to saboda haka ana izinin rashin bayyana sauti a matsayin ka don haka zaka yi sujudan qabli to bari mu ji ɗayan bangaren bayyanawa inda ya kamata a sirranta yace ma hukuman jahara fi sirri to menene kuma hukuncin wanda ya koya karatu a ida ya ainihin bayyana inda ya kamata a boye shine kamar misali a raka'an karshe na sallar magariba raka'an karshe kun sana karanta Fatiha zalla kuma wannan karatun a boye ake yin sa a sirrance to bisa rabkanuwa da mantuwa da mutun yazo raka'an karshe a sallar magariba a maimakon ya karanta Fatiha nan a sirrance sai ya karanta ta a bayyane aka ji karatunta to irin wannan me hukuncin sa yace wa man jahara fi sirri duk wanda ya bayyana inda ya kamata a ce boyewa zai yi kar a ji muryar sa sai kuma gashi an ji muryar sa ya fito da muryar sa a fili sajada ba'da salam wannan hukuncin sa shine zai yi sujuda bayan sallama to kun ga abun karatun a fili yake can mun ce rashin bayyana sauti a inda ya kamata a ji sautin ka rage to kan ga kenan idan muka juya ɗayan hannun sai ya zama kenan wato bayyanawa inda ya kamata a sirranta sai ya zama a matsayin ƙari wato sai ana izinin su cewa ka ƙara kenan an so ka ji yadda kanka ne kai kadai ka san me kake yi sai kuma ka ji yadda wasu har ma sun ji irin karatun da kake yi to a lokacin wato mutum zai zama ya sujudan ba'di domin yayi ƙari a sallah wannan fitar da sautin ana izinin sa a matsayin ƙari ina fata an fahimta amma idan ya kasance wannan bayyana sautin da mutum yayi din da sanin sa ne ba wai rafkanuwa bane ba to wannan babu komai a kayin sa me hujja ya tabbata hadisi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusmi'una al-ayata wani lokaci manzon Allah yana jiyar da mu aya daya a wata ruwaya yace wal ayatain wallo ce har aya biyu ma na karatun da ya kamata a yi shi a boye sai ga jama'an nabi yana bayyana karatun misali idan mutum a matsayin sa na liman yayi kabbaran harama bayan an tada iqama to babu laifi ya bayyana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wannan daidai ne in dai da sanin sa babu wani sujuda da zai yi saboda me hikiman malamai da suka ce hikiman da yasa kamar da malamai suka faɗa annabi ya kasance yana bayyana wato wani lokaci aya ɗaya aya biyu shine saboda ya tunatar da mutane wannan tsayi wanda ake yi a yi shiru fa ba fa shiru ake yi ba akwai fa abin da ake yi domin kar wani ya dauka cewa wannan zaman kawai ai shiru ake yi to dan haka sai annabi wallahi wace kan karanta aya 1 2 dan ya fadakar in ma tunanin mutun ya tafi wani gu ya dawo in kuma bai san ma ana karatu ya zatan kawai shiru ake a tsaya daga baya a tafi rukuwa ya san akwai abin da ake karantawa to saboda haka idan liman yayi wannan da manufa ne ba wai bisa wai rafkan wai ko mantuwa ba babu komai kari akan wannan malaman suka ce koda bisa rafkan wanne koda da rafkanuwa ne da kazo sai ka bayyana aya 1 ko aya 2 matukar bai kai aya 3 ba abinda ka bayyana babu sujjada a kayanka don haka ba izinin bayyana karatu na aya 1 ko aya 2 a matsayin kai kare sai in ka haura aya 2 sai a dauka cewa lalle wannan rafkanuwa ne don haka dole ka yi mata sujjada na gyaran abinda kai na bayyanawa a kamata kuma ka boye shi ina fata an gane to haka nan kuma da mutun zai sirranta shi din ma a muhallin da ya kamata a ce ya bayyana kamar a raka'an farko na sallar magariba mutun zai karanta fatiha da sura to da yazo sai ya zama yayi tsammanin cewa kamar irin sallar azhar ne ko me kawai sai fara karatun a boye ma mu suka ji shirin yayi yawa ko kuma shi da kansa ya tuna sai aka je ya ci gaba da karatu to a irin wannan gaban ya kamata masallaci yayi shin wannan shirin da ya din daga baya da ya tuna cewa ashe fa bayyanawa ya kamata ne zai dauko daga farko ne watakila ya je har zuwa irin maliki wa midin ko iyyaka na'budu iyyaka nasta'in sai ya tuna ashe fa wannan karatun na bayyanawa ne zai dauko daga fata ne ko kuma kawai zai daura daga lokacin da ya tuna kawai sai ya ci gaba iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim to abin da yafi kamata shine idan har mutun ya tuna cewa a yanzu din nan bayyanawa ya kamata yi sai kuma gashi yanzu ya boye har wajen awe guda biyu ko uku to yana tunawa sai ya koma da baya an fahimta sai ya koma da baya sai ya faro daga farkon fatiha din sai ya zo ya wuce su'a'un koda fatihan ne ya gama gaba daya koda ya je waladdallin sai ya tuna to ai wannan karatun ma bayyanawa ake yi to fa sai ya dawo yayi don haka kun ga yanzu ya gyara wannan kuskuren sannan kuma zai yi sujjada na me kun ga saboda ya karanta fatiha har sau biyu in ma bai kai ta karshe ba dai wannan ayoyin da ya karanta su a sirrancen yanzu kaman ya goge su tun daga shi yanzu ya dawo da baya don haka zai yi sujjada a matsayin yayi kari a wannan sallar nasa don haka sujjada zai gyara masa wannan ina fata ana fahimta to saboda haka wannan shine ka'ida din kuma shine yadda malamai suka ambata dangane da abin da ya shafi bayyana karatu ko kuma boye shi a lokacin da ake salla cewa ga yadda tsarin yake idan boyewa ne a inda ya kamata a bayyana ana izinin sa a matsayin ragi zaka yi qabli in bayyanawa ne inda ya kamata a boye ana izinin sa a matsayin ƙari don haka da kai sujudan ba'di malai yace ma hukuman takallama sahiyan menene hukuncin wanda yayi magana a cikin sallar sa yana mai mantuwa da rafkanuwa ba da sanin sa ba kawai sai ya ji wani kalma ta kwace ko yayi ta magana bai ma san ma ya manta a cikin sallah yake malai yace wa man takallama sahiyan duk wanda yayi wata magana a cikin sallar sa wato yana mai rafkanuwa da mantuwa ya manta sallah yake sai gashi yana wani magana da ba cikin tsarin sallah ba sajada ba'da salam malai yace wannan zai yi sujjada bayan sallama ma'ana zai yi sujjadan ba'di kenan saboda me yayi wani abun da baya cikin tsarin sallah shine wannan maganan da yi a tsarin sallah ba zaka ce kawai ba sai abun da yazo a ruwaya a mataki kaza ga abun da ake karantawa a ruku'u subhanahu rabbiyal azim ake cewa a sujjada subhanahu rabbiyal ala ake fada an dago daga ruku'u ana ce hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi to sai kasance mutun yayi wata magana daban wanda ba wanda ba kun ga kenan ya kara ba abun da ya kamata ya fada ba to wannan zai yi sujjada na ba'd saboda yayi kari a cikin sallan sa. To amma anan malamai suka ce abun ya kasu zuwa gida biyu ne yin magana a cikin sallah. Akwai maganan da ya kasance min jinsi sala, ma'ana abun da ka fara adan lalle na cikin tsarin sallah, illa ya ka dai kawai ka saba wa tsarin ne ba gurbin da ya kamata ka fadi wannan abun ba da ka fada. Misali mutum da ya ruku a maimakon ya fadi subhan rabbiyal azim ko subhan quddus rabbul malaikati war ruh ko subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li, duka sun zo a ruwaya ana karanta wadannan addu'o'in duk wanda ka zaba ka yi. To sai mutum ya samu kuskure bisa rafkanuwa kawai sai ka makaranta qul huwa a cikin rukubin sa qul huwallahu ahad allahus samad. To kaga ai karatun qur'ani yana cikin tsarin sallah amma mai ba gurbin sa bane ba. Ko mutum yayi tahiyya ay makon ya karanta attahiyatu lillahi as-salatu at-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi, ko sai ka makaranta hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama shita min shay'in ba'du ahlu thana'i wal majd. Kun ga wannan addu'a ne da ake yin sa bayan dagowa daga ruku'u sai mutum ya kawo shi ina wato wajen tahiyya. To dan haka ya yi misplacing kenan, ya canza go. Don haka a lokacin lalle wannan abun da ya fadanna cikin tsarin sallan amma kuma bai kawo shi gurbin sa ba, shi ma na daukan sa a matsayin kari, an fahimta? Don haka shi ma wannan za a yi masa sujada na ba'adi, ba wai sai in ya zama wani Hausa kai ko wani magana wanda kwata-kwata baya cikin sallah ba, kaman ka ce wani bari ko zo ko tafi. Kun ga wannan ai ba yanda aka samu wannan a cikin sallah. To kana dauka iya su ne kawai magana, ko da yana cikin tsarin sallah amma sai ya zama ba gurbin sa bane, to shi ma kari ne, kai maganan da ba shi ne ake so ba saboda ba gurbin sa bane ba. To balantana kuma ya zama baya cikin tsarin sallan ma kwata-kwata, kamar ka ce mutum ya zo kana cikin sallah bisa rafkanuwa, to wannan sujada ne zai gyara maka shi, ko ka ce ya tafi, ko ka ce ajiye a can da sauransu. Ina tunawa akwai wata kakanmu Allah ya mata rahama, ta kasance su musamman tsofaffin da ko rikicewa ne ko kuma dai idan ita ba damu ba ruwanta take yi magana a sallah ko tana sani fa. Idan misali ba garba ta yi akan tura mu kai mata abincin ta daki an kwashe tuwo misali, to in ka je daga tana sallah magarba ta ce aje a can, kuma ta kara ta ce wai ka bude mun yayi sanyi kuma tana sallah. To kaga wannan idai a ce rikicewa kenan. To kaga wannan kuskure ne ba kankani ba, don haka wannan ya ma fita daga cikin tsarin sallah, babu gurbin da za a ce aje mu anan a tsarin sallah ko kada. To don haka ina so a fahimta da abinda yana cikin tsarin sallan aka kai shi inda ba gurbin sa ba, da kuma wanda ma kwata-kwata baya cikin tsarin sallan, duka suna amsa sunan kari na magana a cikin sallah. Don haka lallai sai mutum ya yi sujjada domin ya gyara. Wani irin sujjada zai yi shine sujjadan ba'adi domin gyara karin da ya faru. Ka sa fly mode zai. To mu ci gaba. Ga wannan mu ci gaba din jama'a, ya hakuri a daidai wannan gaba din. Ina so in ce mana akan iya samun yin magana kuma ya zama ba sai wato an yi wani sujada na gyaran wannan sallan ba sakamakon yin maganan. Shine akwai lokacin da wato sallah za ta iya rikicewa wa mutum a matsayinsa na liman yana tare da mamunsa da suke binsa a baya, wannan ta bayi zuwa ga dole sai shi ya tambaye su ko kuma sai su sun masa ƙarin bayani. To a irin wannan shi maganan ba zai sa mutum sai yayi sujada ba, ina fata an gane, sai dai ayi sujada saboda rafkan wanda aka samu har ya jawo aka nemi ƙarin bayani din. Da ta iya yiwa misali liman yayi sujada guda ɗaya a raka'an farko, da ya sujada guda ɗaya ya dago, kun ga kamata ya zauna zaman da ake tsakanin sujada guda biyu sai ya koma zuwa ga ɗaya. To a maimakon haka shi sai ya samu rudani yake ganin kaman ai na biyu yayi, a maimakon ya zauna ya koma kawai sai ya miƙe abinsa. To ya miƙe nan haka sai mamu suka ce subhanallah, kun ga ana an karar da shi an samu kuskure. To sai ya dawo, to ya dawo ya zauna ma sai aka saki sai subhanallah, kun ga ba zaman ake so yi ba kenan, ana so ya yi me ya ƙarasa wannan sujada guda ɗayan da bai yi ta ba, to shi bai gano ba. To kun ga lokacin da sallah rikici ya faru a sallah, ya yi miƙe an ce subhanallah, ya dawo an ce subhanallah, ya zai yi to bai da wani option, dole sai ya tambaya. To a lokacin babu laifi wani daga cikin mamushi da kansa yayi bayani ko kuma shi liman din idan ya ji ba a ce kuma bai tambaya wai jama'a kan me ya faru ne, me zamu yi, kuma ba laifi wani ya bashi amsa ya ce to liman sujuda na biyu ne ba kai ba shikenan kaga wannan magana ne li islahi salat saboda gyaran sallan wannan ba komai dan da ba dan an yi magana ba sallan ba ta ba gyaruwa ba ya tashi an ce subhanallah ya dan an ce subhanallah to kaga bayan da za a gyara sallan sai in ya kasance an yi magana to irin wannan magana babu laifi idan aka yi shi kuma ba za a masa wani sujuda ba sai fa in ya kasance wato sai dai ayi sujuda saboda wannan kuskuren da aka samu me kuskuren da aka samu a wannan misalin da muka bayar shine kun ga ya miƙe aka ce ba miƙewan bane ya dawo aka sake abun nan to lalle zai yi sujjada sakamakon wannan ƙarin da aka samu a cikin sallah din don haka kenan ina so a fahimta idan ya kasance rukun wanda aka samu ko in ce maganan da mutun yayi bisa kuskure a cikin sallah ko da yana cikin tsarin sallan ko baya ciki idan ya kasance musamman baya cikin tsarin sallan dan gyaran sallan ne babu wani abu a cikin sa amma idan mutun ya ganganta yin magana da gangan to wannan kan sallah ta baci mutun yana sane ba wai rafkan wayo ba mantawa yana sallah ba kawai sai yin magana kuma da gangan to wannan sallah ta riga ta lalace sai dai ya sake yin wata saboda hadisin Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami wanda Imam al-Bukhari da Muslim duka sun rawaice shi yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace inna hadhihi salata annabi yace lalle ita wannan sallan da kuke gani wanda Allah ya wajabta muku yin ta la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas yace babu wani abun da yake zama daidai a cikin ta na maganganun mutane na duniya ba a so ayi wata magana inna ma huwa tasbihu wat takbiru wa qira'atul qur'an iyaka abunda sallah ta kunsa shine tasbihi fadin subhan rabbiyal azim a ruku'u subhan rabbiyal a'la a sujjada wat takbir da kuma kabbarori takbiratul intiqal kenan daga tafi ruku'u yi kabbara daga dago sami allahu liman hamida daga je sujada kabbara dagowa kabbara to wadannan sune abunda sallah ta kunsa wa qira'atul qur'an da kuma karatun qur'ani yadda idan ka tsaya bayan kai kabbara har ma da karanta fatiha ka karanta sura to wannan shine iyakan abun da ake so a cikin sallah amma ba wani gurbi na magana da aka bada dawa mutane su yi shi ta da cewa na'am a farkon musulunci ya halatta sadda aka zo aka yi sallah ana cikin sallan ana magana haka sahabi shi wannan Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami shi da kansa dalilin ma fadan hadisin yace wata rana ya zo ne ana cikin sallah sai yake tambayan abokinsa sai yana dan taba shi da tadi to jin maganan da yake yi sai duk wanda suke kusa da shi sai dan hararansa ake ana dan zunguran sa cewa yayi shiru yayi shiru yace hantara ta yi masa yawa to shi bai san an saukar da sabon hukunci ba dai haka suka saba ko ana sallah ana tadi wani ya dai kwana biyu ba mu ganin ka ana sallah fa da kai ci gaba da da ku yi tadin ku da mutum to ashe aya ta sauka shi bai da labari wata aya ce shine fadin Allah suratul baqara hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli gaba daya musamman sallan tsaki ita ce sallar asar sannan ku tsayi wa Allah kuna masu bauta gare shi ku tara hankali to wannan fadin Allah wa qumu lillahi qanitin din wannan shi ita ce ta rufe kofar duk wani zance ko hira ko tadi a cikin sallah shi bai san asabar da ayan ba to da yaga hararin yayi yawa da sauransu dole da yayi shiru to shine bayan aidar da sallah sai annabi yake ya jawo shi yake masa tambaya har ma yake ce kai naga kyakkyawan dabi'a daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hantare ni ba bai kyare ni ba bai zage ni ba ballanta na yace mutunci ne kawai sai mun wannan bayani yace inna hadhihi salata la yaslu fiha shay'un min kalamin nas inna ma huwa tasbihu wat takbiru wa qira'atul qur'an to dan haka kenan a farkon musulunci tabbas ana tadi ko a cikin sallah ne amma da tafiya ta yi tafiya Allah ya saukar ya yi doka ya rufe kofar wannan ba daidai bane ba mutum yayi wani zance a cikin sallar sa don haka duk wanda ya ganganta yin wani magana a cikin sallah da gangan da sanin sa wannan ya bata sallar sa ta tashi aiki sai dai ya kawo wata sabuwa to mu je malai yace ma hukuman sallama min rak'ataini menene hukuncin wadda yayi sallama wato raka'a na biyu sallan ya kamata a ce raka'a hudu zai yi ko raka'a uku da yayi biyu sai yana da tan wannan tahiyyan da yayi tahiyyan karshe ne har yayi sallama to ya hukuncin sa yace wa man sallama min raka'ataini sahiyan duk wanda yayi sallama a raka'a na biyu bisa mantuwa da kuskure sajada ba'da salam to zai yi sujjada bayan sallama domin gyara wannan wato kuskuren da ya faru na rashin cika sallansa kuma gashi har yayi sallama amma fa wannan zai biyo bayan gyara ba wai sallama ne kawai za ta gyara masa ba karar mutun yayi sallama garba ne da yayi tahiyyan farko kawai sai ya doka sallama sai a ce to yayi sujada shikenan a'a sai in ya kawo ɗayan ya gyara sai daga baya biya da sujada sallar isha ne sai kawai da ya raka'a biyu sai yana zaton cewa ya zo karshe ne ba fa kasaru yake yi ba yana zaton ya zo karshe ne sai ya sallama sai aka tuna masa ko ya tuna da kansa to wannan ba wa iya sujadance za ta gyara masa ba wato sai ya wato gyara abun da bai yi din ba ya kawo shi kafin sai ya zo ya yi sujjada dan ya gyara wannan ƙarin da yayi nan kenan wani ƙari yayi bayan ya yi gyaran me ƙarin da ya faru tunda an ce zai su dan bayan sallama ne indai muna tare shine sallaman da yayi na'am sallaman da yayi domin ba gurbin yayi sallama bane sai yayi sallama amma kun ga ai tahiyyan kan gurbin ta ne daman kai raka'a biyu shine gaban da zaka yi tahiyya inda ragowa sai ka tashi ka ƙara so ko raka'a ɗaya ko raka'a biyu to dan haka tahiyyan gurbin ta ne bai kuskure ba abun da ya ƙara shine sallaman da yayi da kamata yana gama tahiyya ya miƙe sai kuma yayi sallama to da ya tuna ko aka tuna masa sai ya miƙe ya ci ko abun da bai yi din nan ba bisa mantuwa to idan ya dawo zai yi ba'di saboda wannan sallaman da yayi da ba gurbin ta bane Mali yace mahukuman zada fi salati rak'atan aw rak'ataini sahiyan menene hukuncin wanda ya kara raka'a daya ko raka'a biyu a cikin sallan sa wato yana mai kuskure ba da gangan ba misali sallan asubahi ne da kazo yin ta bayan kai raka'a biyu kuma sai kake zaton cewa kamar raka'a daya kai sai ka tashi ka kawo ka karo wata ta zama raka'a uku to a lokacin ya hukuncin ka yake ko sallar magriba ce mai raka'a uku bayan kai raka'a uku sai kake da can wannan tahiyyan da kai din a raka'a uku kamar tahiyyan farko ne bar ka karo daya to da haka mutum bayan ya riga yayi din sai ya tuna cewa a to wannan ashe ma ƙari yayi to ya hukuncin sa shine mali yace wa man zada fi salati rak'atan duk wanda ya ƙara raka'a ɗaya a cikin sallar sa aw rak'ataini ko ya ƙara raka'o'i guda biyu sajada ba'da salam to wannan zai sujada ne bayan sallama zai sujada bayan sallama to anan me yasa bamu ce sai in ya gyara ba saboda shi abin da ake cewa damage has been done ya riga ya ƙara ta ya zai ya goge ba da zai goge sujada da ta goge masa amma in rage wayi kun ga dawon bai riga yayi ba to shine sai in ya gyara ya kawo abun da ya rage sai ya zo ya mata sujada to amma wannan daman ya riga ya ƙara ta ya zai je da ta dawo yau ba zai yi ba ya riga ya ƙara don haka kawai yanzu sujadan ne zai yi bayan da za a ce ya goge ta ya cire ta sujadan ne kawai za ta gyara masa don haka zai yi sujada bayan sallama in har ya ƙara raka'a ɗaya ko raka'a biyu me yasa zai zama bayan sallama saboda ƙari yayi ai ya ƙara raka'a ɗaya ko kuma ya ƙara raka'a biyu to anan wajen akwai ƙarin bayani a duk wanda ya kasance yayi irin wannan ƙari din a sallah to hakika kamar yadda malam ya faɗa zai sujudan ba'di ne saboda ya ƙara wani abun da wato baya cikin tsarin sallah amma mu sani idan ya kasance da gangan ne wannan kan sallah ta baci nan ne inda bid'a take shigowa a yayin da ya zama mutum misali ka waye gari ka ji kana cikin nishadi sallar asuban nan mai raka'a biyu kawai ka ce yau baraka yau Allah uku ma kawai ko kai hudu kana cikin jin karfin ka da nishadi wannan Allah bai so ta da cewa fa abinda ka kara na fa ba zakin Allah kai a ciki ba su fatiha ne kai su sami Allah liman hamida su rabbana lakal hamdu su subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la to amma Allah bai so ka wannan abinda kai ya sa abinda kai mai kyau din ma ka rusa shi sallan ba ta yi ba ko kadan indai da gangan ne ko sallan abinda ya shafi magariba a yi makon ka ce kawai barin cika masa yau ya cika hudu ma kawai to kaga wannan ba kai ba sallah ta riga ta rushe in ya zama da gangan ne to nan muna ta magana akan cewa inda kuskure ne aka yi wannan karin to shine sujada na ba'di za ta gyara ta to idan ya kasance mutum ya ƙara raka'a ɗaya din ko raka'a biyun bisa mantuwa bai gane cewa yayi haka ba sai da ya gama yin raka'an gaba daya to wannan shine wanda zai yi sujudan ba'di din ya riga ya gama to amma idan ya kasance a dai lokacin da yake karawan sai ya tuna ko aka tuna masa to a lokacin kan wajibin sa ne ya dawo ya dai ya wato ya katsa wannan karin da yake yi din sai ya dawo ya zauna yayi tahiyya Allah so sai yayi mai wato yayi sallama sai ya sujuda guda biyu daga baya saboda yayi kari ina fata an gane don haka abu da nake so in ce mana anan ana cewa mutun zai sujjadan ba'di ne in ya ƙara raka'a in ya zama sai da ya gama raka'an ne yake tunawa amma ya zama yana cikin yi to fa wajibin sa ne ya yanke ya dawo ya zauna domin ya ainifin wato yi tahiyya daga baya kuma sai ya sujjada na ba'di to anan kamar yadda wancan satin wani ya tambaya me alaka da wannan to alhamdulillah gashi ma ya shigo a cikin karatu cewa kaddara liman da ya samu wannan kuskura sallar ta riga ta cika amma sai ya tashi yake ƙara wani raka'a wanda baya cikin tsarin sallah din to a matsayin ka na mamu da kake bin sa kuma kai kana da yakinin cewa wannan abun da yake din ƙari ne kuskure ne an riga sallah ta zo ƙarshe kuma gashi yana ƙara muku to ya za a yi abu na farko shine zaka yi masa tambihi ma'ana za a ce masa subhanallah dan ya gane akwai fa kuskure akwai matsala ya dawo to da haka idan aka yi maliman wannan gyaran shi kuma wajibin sa ne tilas ne ya dawo ya ji wannan gyaran sai ya dawo ya zauna domin gashi yana ƙara wani abu wanda sallah ta zo ƙarshe amma kuma yana so ya ƙara ginin ta ƙara tsawo da yawa don haka zai dawo mutukan dai bayi da tabbas in cewa ya fi su gaskiya ina fata an gane domin bai duk gyara ne yake zama gyara na gaskiya ba ta yayyuwa su kansu ma mun rodewa suka yi kai kana da yakinin ka fi su gaskiya sallan nan da saura suka ta maka subhanallah to karka damu da su in dai kana da yakini ko kwanto bai shige ka ba kana ganin tabbas lallai sallan nan bata kare ba kuma gashi ana maka tasbihi ci gaba da ƙara sallan ka kawai a matsayin ka na liman amma idan ya kasance kai kan kokonto ya shige ka ko kuma daman rafkanuwa ne kai daman ka dan samu contemplating ne kana tunanin to akwai rage ko ba kai ce bar dai kawan kara in na kara ai da su gane to kawai idan kana dagawa sai ka ji amma ka subhanallah to ka gane akwai matsala ya ka dawo amma in ya zama kana da yakinin tabbas ka fi su gaskiya wannan tajwid da suke maka ci gaba da sallanka to mu dawo bangaren su mamu su kuma mamu sai da suka gane liman yayi irin wannan yana cikin wannan kare din to kamar yadda faɗa ba za su bashi ba za su masa tasbihi idan ya kasance bai dawo su ma ana so ya zama suna da yakini tabbas wannan abun kare ne in ya tabbata kare ne a gonsu koda liman shi yana ganin tabbas shi ma ba kare bane yana ga ya fi su gaskiya to alawa ta ba za su bi shi ba su don haka yadda ya miƙe nan su za su zauna amma dai ba za a ce su yi sallama ba za su jira shi su yi ta zaman jiran su har ya je ya gama abin da zai ya dawo ya yi ta iya ya yi sallama ya yi sallama su yi sallama tare sai a rarra matsalar ta hanyar tattaunawa a san waye bai gaskiya waye wadda aka kawo da shi a cikin rigima waye ya yi mantuwan na haƙiƙa wane ne kuma wadda wato ba mantuwan ya yi ba ina fata an gane don haka a nan wurin liman in dai ya kama yin ƙari to lallai a masa tasbihi kuma wajibinsa ne ya dawo sai in yana da yakinin cewa ya fi su gaskiya don kuma su ma mun suna da yakinin sun fi shi gaskiya su kuma ba za su bi shi ba amma su ma in su ma shi wani ne ya shige su to kawai su bi shi daga baya aka yi sallar za a warware tun da bayan da'i musamman ma mun suna da yawa a ce duk hankalinsu ya tafi a ce an rasa wanda shi ya gano ga asalin yadda abun yake to kilan aka yi da sallah za a iya tantance me ya faru to sai a ga ta yaya za a yi a gyara wani irin sujuda za a yi ko kuma raka'an ne za a yar ko wani abu kamancin wannan me yasa aka ce liman dole zai dawo koda kuwa kafafuwansa da komai ya bar kasa koda ya fara ma karanta fatiha sai aka masa subhanallah dole zai dawo saboda me wato a malamai suna cewa arju'u ilal haqqi khairun min tamadi fil batil dawowa kan gaskiya yafi mutum ya tafi a cikin bata to don haka dawo wannan shine mafi alkhairi ci gaba kuma barna ne don haka dole ya dawo wannan muna faɗan koda ya miƙe a tsaye kun san mun yi karatu wancan satin idan har mutum ya manta wato tahiyya da ya miƙe bayan ya gawa miƙewa sai aka masa tasbihi ko shi da kansa ya tuna to a lokacin ba zai dawo ba saboda ya riga ya wuce wannan gurbin tunda sunna ce ba zai dawo a kayinta ba iyaka dai kawai daga baya sai ya zo ya yi ƙabli saboda ya rage tahiyya ɗin amma kun ga wannan gaba ɗin koda ya miƙe koda ya shiga karatun fatiha shi da kansa ya tuna wannan fa abin da nake fa sallah na fata cika ya akai sai ya dawo da kansa ko a masa tasbihi to dole ya dawo koda ya miƙe ɗin nan wannan miƙewan nasa ba zai hana ba saboda daman an riga an zo ƙarshe wannan ƙarin wato zai kasance kuskure ne to wannan shine wuri na biyu da aka halatta wa mamu ya saba maliman ɗinsa wuri na biyu da aka halatta wa mamu ya saba maliman amma in ba haka ba ana so a komai a matsayinka na mamu mabiyi yadda liman ya dama haka zaka sha, amma wannan gurin ne aka ce ka saba masa, amma ba shi ba yi sabawa na gaba ɗaya ba, ta yadda yanzu naka gama faɗa cewa idan liman din ya taurare yana ga yafi gaskiya ya miƙe, kuma kuna ganin kun fi shi gaskiya ku zauna ba fa kuna ku sallama ba to eh kun jira shi kun ga dai har yanzu kuna karkashin sa, amma dai abun da yayi na karin nan ne bra ku yadda ku bi shi akai ba. Wuri na biyu kuma da ake iya sabawa liman shine sadda ya kasance ya kammala karatun Fatiha wajen fadin amin, ko da liman baya fada ko za ku fada tare da cewa sunna ne liman shi ma da kansa ya fada, annabi da kansa yana fada bayan ya gama waladdalin duk da shi yayi karatun, to da haka kuma a lokacin ba za ka jira liman din ba, ko da bai ce amin din ba kai za ka fada, watakila ko ku fada tare ko ma ka riga shi fada ko ya zama shi kwatautan bai fada ba, to kai za ka yi ba sai ka jira liman yayi ba kafin sai ka yi wajen waladdalin wajen fadin amin. To saboda haka sai a tantance idan ya kasance ƙarin da aka samu din an tuna shi a lokacin da ƙarin yake faruwa, to a katse a dawo a koma kan daidai. In kuma sai da aka riga aka yi ne daga baya ake tunawa ko aka gane, kenan kawai su da za a yi sai a gyara ta. Sawa'un an tuna a lokacin da ake yin ko ba a tuna ba sai da aka yi, duka dai sujudin ba'di za a yi, kowanne sai an masa sujuda kuma ba'di ne saboda ƙari ne. Kun ga idan ya kasance sai da aka riga aka yi sal aka idar, kun ga an ƙara raka a cikakkiya, to sujuda zai gyara ta. In kuma ya zama ana cikin yi ne already, wannan dan ƙarin da aka samu shi ne za a yi masa wannan sujuda din da bai kai cikakken raka'a ba. Ina fata an fahimta. To mu je gaba. Malam ya ce ma hukumu man zada fi salati mithlaha, mene hukuncin wanda ya ƙara wato kwatankwacin sallan a cikin sallan, ma'ana mutum ya yi dubulin sallah kamar sallan asuba raka'a biyu, kawai sai mutum ya zo ya yi har raka'a hudu, ko sallan azhar mai raka'a hudu sai mutum ya zo ya yi har raka'a takwas, ko magariba mai raka'a uku mutum ya zo ya yi har raka'a shida, to me hukuncin wanda ya yi dubulin sallansa a lokaci guda ba sallama ba kuma kawai ya jera ya ƙara raka'o'in har ya ninka? Malam yace amsa nan wa man zada fi salati mithlaha batalat, duk wanda ya ƙara sallah wato kwatankwacin rak'o'in da ya kamata yi na wannan sallan sai ya dublin ya ninka, to batalat wannan sallan nasa ta lalace ta baci, har ya sake yin wata, saboda wato ƙarin ya zama an yi dublin har a ce dublin baka gane ba, to sallan ta tashi aiki, sai dai mutum ya sake yin wata sabuwa, amma wannan kam babu ita. To wannan shine kuma lalle yana da gaskiya, domin babu yadda za a yi a hankalci a ce har mutum ya yi dubulin sallah ba tare da ya sani ba. Kamar misali ma a ce mai raka'a hudun nan, yadda ma mutane suke da wato wuta-wuta, har a ce a yi raka'a hudun nan har baka gane ba, har kai shida duk ma musu kyale ka, har kai takwas ka yance duk ma musu kyale ka, in ma kai kadai kake har kai takwas din nan baka gane ba, to damuwan ya kai damuwa. Wannan yana cewa mutum ma kusan ma ya fita a hayyacin sa kenan, gaba ɗaya ma bai san ma me yake ba kenan. To don haka kaga wannan yana cewa an rasa khushu'i, an rasa tumanina a sallan sa, to ya sake wata wadda ya zama akwai hankali tattare da shi. An fahimta? Irin wannan ya taɓa faruwa da ni, amma ba ni na ja sallan ba, abin da nake nufi a gabana an zo wani yanayi ne dai na biki da ake so a yi na manta sallah ne ko wani abu ne dai irin wannan, karama ne ko babba ne, aka samu matsala ne a gwamnati ba a samu aka yi albashi ba, kuma ga yanayi ya ɗan yi zafi a lokacin. Wallahi al'azimi an yi dadda sallah a masallaci, sai wani ya zo yana yin sallah irin sakon bacin nan, sai wasu suka bi shi. To abun mamakin shine bayan ya cika raka'a hudun kuma sai ya miƙe, ana subhanallahi shi bai maji ba ya ci gaba, sai da ya ƙara raka'a biyu ƙari akan wannan, in ana subhanallahi duk bai sani ba, to abun da zai fi baku mamaki ma ƙari akan wannan ba ƙarin ne kawai mamakin, bayan ya yi da sallan ma a haka shi wai duk bai tasbihin ba, kawai sai ya je yana dan tattabanin sa yana tasbihin bayan sallah, shi bai ma san duk wani subhanallahi da aka yi ta masa ba, kaga da amwan ya kai da amwa kenan. To dan kaga waɗannan da suka bi shi gaskiya su sake sallah, shi ma ya sake, to kuta wata ma tunanin sa ma bai gun kenan. To sallan kuwa da aka rasa at-tumanina, to wannan sallan babu ita, domin wannan tumanina ɗaya na cikin farillan sallah, a samu nutsuwa ka san me kake a cikin sallah din, har a ce mutum ya ƙara raka'a biyu har sama da aka bai gano ba akwai damuwa. To da aka wanda ya ƙara wato kwatankwacin sallan akan sallansa ya yi dubulin ya ninka, wannan sallan ta lalace domin an rasa nutsuwa kwata-kwata a cikinta. To mu ci gaba, ya ce ma hukuman shakka fi kamali salati, mene hukuncin wanda ya shakka cikin cikan sallansa, mutum ne yana tunanin na zo ƙarshen sallan ko kuma dai akwai raka'a ɗaya da zai ko biyu da zai da ya kamata in ƙara, to ya samu wannan kokwantan. To me yake nufi da ashakku ne? Malamai suka ce ashakku huwa taraddudun nafs, wato shine taraddadi na zuciya, kai ta kai komo, kai baka tantance ba nan ne ko can. Yawwa, kana tsakanin bainal ithbati wan nafi, kana ganin eto uku ne ko biyu ne, har yanzu dai tunanin ka ya baka wanne ne guda ɗaya ba, ka samu kokonto kana raba ɗaya biyu, baka san wanne ne takamai mai guda ɗaya ba, to ne shine ake ce masa shakka. Akwai abu da ake ce masa azzannu, zato. Shi zato yafi shakka, wato ƙarfi. Zato shine ina zaton kaza ne, baka da yaƙini cikakke, amma wato abun naka ya kai kaman 70% kenan ko 75%, shine ake ce zato. Amma shakka 50-50 ne, ka rasa wanne ne, hakan ne ko ba haka ba, kana ganin fari ne, kana ganin baki ne, kun ga shakka ya shigo ciki, daidai wa daidai, ba wani percentage da yafi wani 50-50. Shi ko wahami, wahami shine wato abinda kake tsammani ya zama kuma shine ma kuskuren ba haka ba. Misali, kana zaune a kofar gida, da aka zo sai aka tambaye ka mai gidan, sai ka ce mai gidan nan anye kaman fa ya fita ba, to ya kage yanzu karin jihar da cewa kaman ya fita, to da kuma aka daga baya kuna zaune, shi wanda ya zo neman san bai taimaka, kuna dan hira kuma ya gashi ya fito, kage to wannan shine wahami, kai zato amma kuma sai karin jihar da wani abu kuma sai ya zama shine kuskuren ba shine daidai ba. Amma da za a samu yadda ka faɗa ya fitan nan, sai aka bincika aka samu lalle ya fitan, to kaga zato kai kuma gashi yanzu, shi yasa nace muku zato yafi ƙarfi, ya kusa da yaƙini, ina zaton yana nan, ina zaton ya fita, to kuma sai aka samu ya fitan, to kaga zaton ka yanzu daga 70% ya kai 100 din kenan. Idan kuma kace ina zaton ya fita kuma sai aka samu nan, to dama kaga wannan shine wahabi, wato kwata kwata ba buƙaci ba kenan, ka zabi gidan da yake na shine kuskure din, to haka sai a mamace tsakanin azzannu washaku walwaham, kamar yadda muka yi bayani yanzu. To da haka idan mutum ya samu shakka a cikin sallansa, ya hukuncinsa, yace wa man shakka fi kamali salatihi, duk wanda ya samu kokonto wajen cikin sallansa, ta cika ko bata cika ba, atabi ma shakka fihi, to zai zo da abin da ya shakkan, kawai ya dauka cewa bata cikan ba, kawai sai ya kawo shi, an fahimta. Wa shakku fi nuqsani ka tahaqquqihi, yace shakka game da mutum yayi ragi kaman tabbatar da ragin ne, indai kai kokonto cewa to ragewa ne ko karawa, tunda har ka kawo ragi a lissafin ka, to kai ka dauka ka ragin ne, ka tabbatar cewa kawai zaka ciko. Dan haka faman shakka fi raka'atin aw sajdatin, dori akan wannan duk wanda yayi shakka game da wata raka'a, ina ganin cewa misali sallar magriba raka'a biyu ne ko uku, an fahimta, aw sajdatin ko kuma abun da ya shafi sujada, yana tunanin wannan sujadan ko sai ko tarka sujada guda biyu ake mata, to da kai sujadan sai kana tunanin to wannan na ɗaya ne nayi ne ko na biyu ne, to me ya kamata kai a tabiha, kawai sai kai sujada din, sai ka dauka cewa ɗaya kai, kawai sai ka kawo ɗaya, in raka'a ne kana tunanin biyu ne ko uku ne, kawai sai ka dauka biyun kai sai ka kawo ɗaya. Wa sajada ba'da salam, amar da haka mutum zai sujada bayan sallama, saboda me, wato rinja da bangaren abun da yake na ƙari din, ta iya yiwuwa ƙarin ne, to shi yasa aka ce zaka yi sujada wato bayan sallama, ba kabili zaka yi ba, ba da zaka yi. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen a littafinsa na wato risalatun fi sujudis sahwi, ya kawo wani bayani mai kyau dangane da abun da ya shafi shakkan nan. To amma ina ganin mu dan ƙara ga na gaba tukun, sai mu dawo kan bayanin sa. Yace mal hukumu in shakka fi salam, menene hukuncin mutum idan yayi shakka game da sallama, yana ga yayi sallama ko bai yi ba, yayi da sallah ne gashi nan dai a zaune a yanayin cewa yayi tahiyya, to amma ya manta cewa nayi sallama ko ban yi ba, to in shakka fi salami, idan mutum yayi shakka game da sallama, yana ganin yayi sallama fita daga sallah ko bai yi ba sallama, to kawai sai yayi sallama, tunda yana kokwantan akwai ko babu, to yayi din kawai dauka babu, in kana kariban, amma hakan zai faru ne idan ya kasance a kusa ya tuna wannan shakkan nasa ya faru ne a kurkusa, yana tunanin nayi sallama yanzu nan ko ban yi ba, to sai yayi sallaman kawai, tunda bai riga ya tashi ba. Wala sujudu alai, kuma babu wani sujudu da zai yi, ba su zidan da zai, tunda ba rawaito yayi wata magana ba, ba komai, kawai a ransa ne yake tunanin nayi sallama ko bai yi ba, to ya dauka kawai bai yi ba sai, to ba wani sujuda, amma yayi magana fa zai yi sujuda, saboda maganar da ya koya tambayi wani, ko kuma har ma yayi tadi da wani misali ko yayi amsa waya, to sai bayan ya amsa waya ne yake tunanin to anya ma fa nayi sallama a sallan nan ko yau nake amsa waya, to a lokacin kan bayan yayi sallaman sai kuma yayi ba'di, saboda wato yayi magana tsakanin idan da sallansa bai idan din ba kuma yayi magana a cikin ta, kun ga ya ƙara kenan. wa in tala amma idan zamanin yayi tsawo ya kasance bai tuna ma da cewa nayi sallama a salatin dazuncin din nan ko ban yi sallama ba batala salatu sallan ta bace dai ya sake wata kenan misali kun ga yanzu mun yi sallar magriba ayan dau lokaci kusan awa guda yanzu sai mutum yake tuna to sallar magriba din dazu na ma yi sallama ko ban yi ba to wannan kawai dai ya sake sallah saboda an samu tazara a tsakanin tunawa da kuma samun wannan kokonto din to jama'a dan gane da abun da ya shafi shakka to ina da so mu karanta ashe fa akwai sauran karatun mu karasa ma hukumul muwaswisu fi salati menene hukuncin wanda yake waswasi a cikin sallar sa wal muwaswisu wanda yake waswasi ma'ana kokonto ya aure shi ya turkul waswasata to wannan zai bar wannan tunanin ya kokari ya ki shedan akan sa hadisi ya tabbata annabi yace shedan yakan zo yayi buruntu a cikin sallar dayan ku naka duk wanda tunanin sa ya fara tafiya yana sallah to ya falle ta'awud billahi minash shaitanir rajim ya nemi tsarin Allah ya nemi tsarin Allah daga dan jefaffe daga sai mutun yayi a'udhu billahi sau uku ya tofa a bangaren sa na hagu yana cikin sallah amma ba yayi ta da bayyana sauti ba a'udhu billahi kana tofa har sau uku a bangaren hagu to daga idan waswasi ya auro mutun ana so lalle ya kokari ya yaki wannan waswasin shine ya turkul waswasa ta yi kokari ya dawo da hankalin sa ya rufe wannan shafin abin da yake jan hankalin sa yake wani tunani akan wani abu min qalbihi ya yaye wannan damuwar daga zuciyarsa wala ya atibi ma shakka fihi sannan kuma ya sani ba zai ba sai yayi abun da yake shakka akan sa mutun da shi yanzu zaman shakkan ta aure shi to kai za a dauka yayi daidai ne amma kuma shakkan gashi tana ta zuwa masa walakin yasjudu ba'da salam sai dai duk da haka zai yi sujjada bayan sallama ba za a ce yayi abun da yake kokonton akai ba amma dai zai yi sujjada saboda yiwan ya kasance akwai matsala to sai yi gyara shi da sujjada amma mutukan kokonton ta aure shi ba bukatan ko da yayi shakkan nayi ko ban yi ba shi ya dora kawai akan yadda yake sai dai ya sujjada a ƙarshe sawa'un shakka fi ziyadatin aw nuqsan kuma ba bambanci shin abin da yake tunanin nan raka'a biyu ne ne ko raka'a uku to kawai sai ya gina akan abin da ya fi rinjaye a gare shi watakila raka'a uku ne in ya gama sai ya ba'di ko kuma yana tunanin a'a shin wannan abin da nake din anya ba ƙayi nake ba ba raka'a nake ƙarawa ba magriba ne nayi uku nan fa anya wannan ba na hudu bane a shi wannan sai ya karasa a yanda yake dan ya gama sai ya ba'di shi kare yanki shi yasa aka ce sawa'un ragi ne ko kari ba bambanci wannan shakkan shi ba za ta dame shi ba za ta yi aiki a kayansa ba amma wanda shi shakkan zuwa masa take ba wai ta aure shi bane kusan akwai mutane Allah mai halitta daban-daban akwai wanda shi irin wannan kokonton ya aure shi ko wajen alola ne sai ya shafe maka wajen awa ɗaya na alola yayi sai ga kaman bai yi ba sai ya sake dawowa har ai sallan ai dar tun kafin a kira sallah fa yake alola amma har ai sallan idan shi bai ma san abin da yake yi ba ko kuma mutum ya zo sallah din akwai wanda ina shaidawa lokacin mu na makaranta haka zaka ga gashi Allah ya bashi tsayi kuma yanayin ginin ba irin mai tsawo ne yadda ake na zamani ba a yanzu to idan ya zo kabbar harma ina da tan shakka ne yake kama shi sai ga yana ta yin haka har ma kamar wani har muna ji matsoron karfan kafa ya fere hannunsa sai ya yi haka in ya zo ya yi haka can sai ya sake ko yana kaman bai bane karshe dai sai ya rasa raka'a ɗaya kullun kuma yana sahun gaba saboda yadda shakka ta aure shi to irin wannan yana faruwa da yawa to haka idan shakka ta aure mutum wato shi wannan hukuncin da muka faɗa a baya na cewa idan kai shakka kai gini akan ragi ka dauka ba kai ba kawai sai ka kawo to shi banda shi a cikin wannan tsari din to Ibn Uthaymeen ya kawo wani takaitaccen bayani ina so za mu karanta yanzu yace wa shakku la yultafatu ilayhi fil ibadati fi thalathi halatin cewa shakka ba a waiwayansa ba a kula da shi a cikin ibadu idan ya kasance a cikin ɗayan abubuwa guda uku ne na ɗaya idza kana mujarradu wahamin la haqiqata lahu kal waswas idan ya kasance koyi wahami ne wanda ba shi da tabbas kawai wato sai kasance tunanin da kake bi wuce 30% na cewa kayin ko baka yin ba 30% dama idan muka ce shakka shine muka ce 50-50 amma sai ya zama yanzu 30% ne kake kana ganin baka yi ba to wannan ba a kula da shi kawai ka dauka kayin in kuma kana tunanin kayin ne amma kuma 30% ne kake gani to ka dauka baka yin ba kawai a cewa shine daidai din don haka shi wannan ba a kula da shi don haka sai ya zama kaman mai waswasi kenan saboda yanzu wahami ne ba wai kokonto ba yace wuri na biyu da ba a kula da wato irin wannan shakka a cikin ibadu idza kathura ma ash-shakhsi bi haythu la yaf'alu ibadatan illa hasala lahu fiha ash-shakk shine idan mutum wato wannan rafkanuwan yayi ya wuce masa kullun shi a cikin shakka yake ta yadda zai wahala yayi wani ibada sai wannan shakkan ya zo masa idan dawafi yake yi sai ya manta wai zagaye nawa ne bakwai da ake sai na tunanin anya ba biyar nayi ba to wannan shi ban da shi ko misali abun da ya shafi shi kan sarakawoyin sallah din yana tunanin anya hudu nayi ko biyar ne to wannan shi ya dauka cewa wato shi ba hukuncin wato dawowa da baya a kayansa kawai ya ci gaba a yanda yake din ba wani komai a kayansa saboda me shi hukunto ya aure shi na uku yace idza kana badal faragh min al ibadat shakka ba ta tasiri idan ya zama sai daga kammala ibadan ne gaba daya sai daga baya kuma sai kake shakka sallan da zan nan anya ba kaza nayi ba fala yultafatu ilayhi ma lam yataqanil amr to a lokacin mutum ba zai waiwaye wannan kokwantan ba matukan bai samu yaqini indai ba yaqini ka samu ba kar ma ka kula da wannan kokwantan indai ka riga ka gama da ibada to kar kuma ka dawo da ita baya ka gama yayin daga baya kokwantan ya zo maka a ba komai fa ya'malu bi muqtada yaqinihi amma ya zama yaqini ka samu kana tabbace daga baya kace gane cewa ba lalle na yi kuskure to shine da ka dawo kai gyara amma in ya kasance wato kokwanto kake yi anya ba kaza nayi ba ko kaza to wannan kar ma ka kula shi ka rufe shafin sa an wuce shi ba komai an fahimta sai in ka samu yaqinin tabbas an samu kuskuren to sai ka zo kai gyaran in ragi ne kai kai masa sujada in kuma ragi ne kai sai ka kawo ragin da kai sai kai sujada in kuma ƙari ne kai to wannan shi ma sujada ne zai gyara shine sujadan ba'adi to da ka waɗannan su ne rayuwa guda uku wanda ba a kula da shakkan da ya faru dan maimaita shine idan ya kasance wahami ne kana tunani 30% kai ko baka yi ba kai watsi da wannan idan kuma kokonto ta auri mutum wannan shi ma ba a kula da shi ya gina kawai a yadda yake ba sai ya dawo baya ko ya ƙara gaba ba haka idan ya kasance bayan ka riga ka gama ibadan ne matukan ba yaqini ka samu na kuskuren ba ka dauka kawai ba komai wannan shedan ne yake so ya bata maka ibadan da ka riga ka wuce shi to amma shakkan da ya kasance ba ɗaya daga cikin waɗannan wurare guda uku da muka ambata ba to shi kan ana kula da shi kuma shi shakka a cikin sallah kamar yadda malamin ya faɗa bai wuce abubuwa guda biyu bai wuce yanayi biyu na farko shine an yi taraja inda hu ahadul amrai ya kasance guda ɗaya ya fi rinjaya gare ka 60-40 kafi kun ga kenan wanne ya fi mai 60 ɗin da haka a lokacin fa ya'malu bima tarja inda sai kai aiki da abun da ya fi rinjaya a wajenka shine kai amfani da wannan mai 60% din idan kana tunanin nayi raka'a uku ne ko hudu a sallan azhar misali to sai zama tunanin ka fi baka cewa lalle hudun kai to kai gini akan wannan kawai in tunanin ka fi karkata ko da dan kadan ne yafi ka fi karfafa wannan to akan sa zaka tafi kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim da wasunsu daga malaman hadisi hadisin abdullahi dan masudin allah kara masa yadda annabi ya ce idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya samu shakku a cikin sallansa falyataharra sawab annabi ya ce to yi kokari ya gano ina ne ya dan firin jaya ya fi daidai falyutimma alayhi to sai mutum ya yi gini akan abin da ya fi bayyana masa thumma yusallim sannan sai ya yi sallama thumma yasjudu sajdataini sai ya sujudan ba'di kenan don haka dudda yanzu ka zayi bangare daya to amar da ka in kai dadda sallan ya kai ba'di saboda wannan kokwantan da yazo maka din sai kai wannan sujudan saboda in ma dai akwai wata matsala ka gyara shi da wannan sujuda din na biyu shine Allah ya taraja inda hu adul amrain ya kasance 50-50 ne baka da wani tabbacin ragin ne ko karin ne hankalinka ya rabu kun ga asalin shakkan kenan to a lokacin fa ya'malu bil yaqin sai mutum ya amfani da abun da yake na yaqini tabbas menene tabbas huwal aqal wato shine mafi lissafi mafi karanci don haka idan kana tare raka'a uku kai ko raka'a hudu wane ne mafi karanci raka'a uku to sai kai gine a kayansa ta yadda babu yana za a yi a ce abi ka bashi amma in kana tunanin raka'a uku ne ko hudu sai ka ce kai hudu ne kawai in kuma ya tabbata uku ne kaga an bi ka bashi to don haka da a ce wato an bi ka bashi gwanda a samu ƙari kai a maimakon a ce abi ka bashi saboda hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce idza shakka dukum fi salatihi idan ɗayan ku ya samu shakku a cikin sallan sa yana tunanin kaza ne ko kaza ne babu ɗaya da irin jaya falam yadri kam salla bai san ma raka'a nawa yayi ba salasan aw am arba'an raka'a uku yayi ko raka'a hudu bai sani ba annabi yace falyatrahi shak to yayi wurgi da wannan zatan wal yabni alal yaqin ko ala mastaykana sai yayi gini akan abun da yake da yaqinin in yayin shi ba kuskure shine dauki wato mafi karancin adadi in yana tunanin biyu ne ko uku ya dauka biyu yayi yana tunanin uku ne ko hudu ya dauka uku yayi shine yaqinin kenan thumma yasjudu sajdataini qabla salam sai kuma ya sujuda guda biyu shi kuma kafin sallama tunda yanzu baka tantance ba dayan biyu ne to sai ka dauki mafi karancin sai ka yi sujuda wanda yake nan qabli wannan shine kaida din to anan wajen abu na karshe da nake so mu karkare a kayin sa cewa shi waccan da muka ambata mai kokwantan nan wanda kokwanto ya aure shi to shi wannan ana yafe masa duk abin da ya fara kamar yanda muka wuce idan kai yayi kokwanto ya dauka kawai yayi kare damu kai ya tunanin wai sai ya dawo daga baya yana tunanin raka'a uku ne ko raka'a hudu ya dauka kawai hudun ne abin da ya firin jaya gare shi a sannan kuma ba bukatun sai ya gyaro yayi wani raka'a kai dai kawai kamar da goda zai rika yin sujuda ne na ba'di idan irin wannan din ya faru saboda hadisin Abu Huraira da yake cewa inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu shaytan dayan ku idan ya tashi zai salla shaytan yakan zo masa fayulbisa alayhi hatta la yadri kam salla yazo ya rikitar da shi har ma ya rasa ma salla raka'a nawa yayi yanzu fa idza wajada dhalika ahadukum da haka idan dayan ku ya samu irin wannan matsalan ne ko kwanto falyasjud sajdataini wa huwa jalisun ya rika yin sujuda na ba'di yana zaune bayan ya idar da sallah din ya rika yin ba'di kamar yanda wannan hadisi wato al-Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa idza aykana bis-sahwi sajada ba'da islahi salatihi amma shi din ma koda ku kwanto ta aure shi wani lokaci za ta iya yiwa yaji yana cikin ainihin gane asalin abin da ya faru din ko kwantanta ya aure shi amma sai ya gano cewa lalle abin da yake zaton nan haka ne shikenan sai ya gyara abin da ya kuskuren sai ya sujjada in ragi yayi in kuma kai ne kawai sai ya ba din magana ya kare jama'a an fahimta don haka kokonto kashi biyu ne akwai wanda zai kasance 60-40 to sai kai amfani da 16 sai kai ba'di bayan sa akwai wanda zai kasance 50-50 to wannan sai kai amfani da mafi karancin adadi sai kai amfani da shi ka cika sannan sai kai qablishi kuma wannan shine Allah ya sa mu dace subhanakallah hamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum a kira sallah amin ya rabbi